بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث التاسع والعشرون حديث ناشرن دكرا عن معاذ بن جبل عن سامو دك معاذ بن جبل رضي الله عنه يرجع الله تتبتا غريش قال يتي قلت يا رسول الله نتي يا معيكين الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قيامن بان الابار وانا ايكي اندنغ ينشي يكين الجنة ويبعدني عن النار kuma ya nesantanni daga wuta. Kala sai annabi yace laqad sa'alta an azim, hakikan kai babbar tambaya. Gaya mun aikin da zan yi shi kai na aljanna ya nesantanni da wuta? Annabi yace kai babbar tambaya. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi, shi ko mai sauki ne akan wanda Allah ta'ala ya saukaka mishi. Sai yace ta'budullah wa la tushrik bihi shay'an, abu na farko ka bautata ma Allah, kakka gama bauta Allah da komi. Watu qimu salata, ka tsaida sallah. Watu tiya zakata, ka bada zakka. Wata somu ramadana, kai azumin watan ramadana. Wata hujjul baita, ka hajjici dakin Allah. Thumma qala, kuma sai annabi ya ce ala adulluka ala abwabil khairi, ba za a sanar da kai ba ya Mu'azu daga akan wasu kohohi na alheri. Sai Mu'azu ya ce a sanar da ni ya manzan Allah, an ɗauke maganar amsa ko? Sai annabi ya ce a saumu junnatun, azumi garkuwa ne. Wasadaqatu ita kuma saraka, tutufi'ul khati'ata, tana bice kurakurai. Kama yutfi'ul ma'un nara, kamar yanda ruwa yake buce wuta. Saraka tana kashe zunubai yanda ruwa yake kashe wuta. Wa salatul rajul fi jawfil layli, haka nan sallan mutum da in an ce rajul namiji, to ba namiji kadai ba ake ni hammaci, sallan mutum a tsatsakin dare ita ma tana buce duk wani zunubi. Thumma tala, sai annabi ya karanta Qur'ani inda Allah ya ce tatajafa junubuhum anil madaji'i, mu'minai na kirki haƙar ƙurransu, haƙarƙari haƙar ƙurransu, suna nesanta gurin kwancinsu. Ya karanta aya, ya karanta aya, yayi ta yi hatta balaga, har sai da ya kai inda Allah ya ce ya alamun, sun yi sani. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum, suna roƙon ubangijinsu, hai da ya kai ya alamun. Thumma qala, kuma annabi ya ce ala ukhbiruka bi ra'as al-amri, ya Mu'az ko an gaya ma kan al'amarin wannan namu menene kanshi. Wa amudihi, da gimshikin shi. Wa zirwata sanamihi, da kololuwar tozan shi. Duk in gaya maka? Qultu, sai nace inji Mu'az ko? Qultu bala ya Rasulullah, nace eh ya ma'aikin Allah a gaya mini. Kala, sai annabi yace ra'as al-amri, kan al'amarin wannan namu al-islamu, musulunci ne. In dai kai musulmi ne to ka shiga kan al'amarin wannan, saboda sai musulmi Allah yake karba aikin shi. Wa amudahu, gimshikan shi kuma as-salatu, sallaci gimshiki sallaci. Wa zurwatu sanamihi, tsololuwar tozan shi kuma al-jihadu, shine jihadi. Thumma qala, kuma sai annabi ya ƙara cewa ala ukhbiruka bi malaki zalika kullu, Mu'azu ba zan gaya ma ba abinda ya mallaki, abinda yake jagoran wannan abubuwan da na zana dukan shi. Qultu bala ya Rasulullah, sai nace eh ya ma'aikin Allah a gaya mini. Fa akhadha bi lisanihi, sai annabi ya kama halshen shi, shi annabin. Wa qala, sai yace ma Mu'azu kuffa alayka hadha, yanke wannan. Ya kama halshen shi, ba halshen Mu'azu ba fa. Annabi ya kama halshen shi da kanshi, sai ya ce ma Mu'azu yanke wannan. Qultu, sai nace ya nabi Allah, ya annabin Allah, wa inna la mu'akhizuna bima natakallam bihi, mu yanzu za a kama mu akan abinda muka yi magana kawai dan mun hadi, dan mun hadi kawai sai a kama mu akan shi zunubi. Fa qala, sai annabi ya ce sakalatka ummuka, dama uwarka barinka ta yi. Za mu ji bayani wannan, ba zagi bane ba. Da za mu ji bayanin shi a wurin sharhi. Wa hal yakubban nasa fi nari, to shin me yake kafa mutane a cikin wuta ala wujuhihim abusa huskokinsu au qala ala manakhirihim ko kuma yace abusa goshinsu gaba ɗaya kansu yace ai illa hasaid alsunatihim ai sai abinda halshensu ta girko musu halshe ne yake kai su wuta rawahu tirmizi tirmizi rawaito shi wa qala hadithun hasanun sahihun yace hadisi ne mai kyau ingantacce an ga cikashin bakin ko to ku duba sharhin alhadisu tasiwa 20 hadisi na 29 an mu'az ibn jabal an samu daga mu'az dan jabal radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi kun ga nan ta aka yi anhu shi kadai ko dama mun yi bayani mun ce inda aka ce anhu imma ba a san ba baban nashi imma kuma baban ya mutu a kahuri sai ayi addu'a ga shi dan wanda ya rawaito hadisin saboda musulmi musulmi yake ma addu'a baye ma kahuri kala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah akhbirni bi amalin yadkhilni aljanna ma'aikin Allah ga ya mini wani al'amari wanda zai sa ni aljanna wai ba'idni anin nar kuma ya nesanta ni daga wuta kun shi tambayar da mu'az yayi amma da annabi ya bashi amsa kuma annabi sai ya kara mishi wasu amsoshi wanda bai tambaya ba ya kara bashi wasu abubuwa wani roman abubuwa wanda mu'az bai tambaya ba a karatun da ya aka bashi haka ne ko na'am qala sai annabi yace laqad sa'alta an azim mu'az kai babbar tambaya ka tambayi daga abubuwa masu girma wa innahu la yasirun shi ko mai sauki ne alaman yasarahu Allah ta'ala alai akan wanda Allah ta'ala ya yassara ma ya saukaka ma na farkon abinda annabi yace mai ku duba cha ya ta'budullaha la tushriku bihi shay'a ka bauta ta ma Allah kakka gama bauta Allah da komi ku sani duk zunubin da kake yi zamu ga hadisin a gaba in dai ba kana shirka ba in ka je gurin Allah Allah in ya ga dama sai ya yahe ma sharadin kakka yi shirka kakka gama bauta Allah da komi duk wanda kuma ya kuskura ya mutu yana shirka Allah ya yanke magana shi dan wuta ne halidan muhalladan inna Allah la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya ce bai ma duk wanda ya mutu yana shirka da shi gafara in baka shirka da shi in ka mutu in ya ga dama sai ya gafarta maka farkon abinda annabi ya ce wa mu'azu la tushrik bi ta'budullah ka bauta ma Allah la tushrik bihi shay'a kada ka gama bautar shi da komi kada kai shirka kada kai tsahi nabi kuma wata qimu salata kuma ka tsaya da sallah wata wata zakata ka bada zakka wata sumu ramadan kai azumin ramadan wata hijjil baita ka hajjici dakin Allah wannan menene aka zana hannan shika shika musulunci ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ai an kore duk wata bauta sai ta Allah babu shirka ko kuma sai sallah sai zakka sai azumi sai zuwa haji to annabi ya bashi amsa wannan sai annabi kuma zai bashi bayani kun ga da lokaci da ya kamata mu yi bayani akan sallah mu yi bayani akan zakkai mu yi bayani akan azumin kuma mu yi bayani akan zuwa haji to wannan duk za ku dauke shi a gurin malamai na arkanul islam bayanin su insha Allah summa qala kuma sai annabi ya ce ala adulluka ala abwabil khairi shin ya mu'az ba za sanar da kai ba kohohi na alheri sai mu'az ya ce ya rasulullah a gaya muni sai annabi ya ce mai asawmu junnatun azmi garkuwa ne junnatun da ruha a jukin dan ku lura larabci yana da wahala junnatun daban jinnatun daban jannatun daban in ka mai ruha wannan mai ruha ne garkuwa kun san garkuwa ko wanda ake kare wanda ana ganin sa a wurin polisai wanda suke kare dutse ko kuma menene in an je hona abu ana karewa garkuwa bugle wanda ake karewa shine garkuwa to azumi da kake yi garkuwa ne naka na shiga wuta sai kare ka daga shiga wuta azumi garkuwa ne garkuwa ta wuta azumi da na farilla da na nafile kuma ha wa sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nar ita ko saraka tana kashe duk wani kurakuranka na zinubi kamar yanda ruwa yake kashe wuta, wuta ta tashi bu in aka zuba ruwa kaka sai ta mutu. Saraka zinubi ka kwaso zinubin ka da kai saraka kaka sai a yahe maka, an gane ko? Wa salatul rajul fi jawfil layli, haka nan sallan mutun a tsatsakin dare ya tashi a tsakar dare ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe lokaci zababbe na amsa addu'a wanda a rayuwarka baka da lokacin da ya yi shi sai dai lokuta kan na Ramadan kan na Muharram wanda su kuma ɗaya-ɗaya ne suke zo ma a shekara, amma kullun a sati ko kuma kullun daga ɗaya daga cikin ukun dare ya shiga lokaci ne zababbe na amsal addu'a, kuma lokaci ne mai daɗin barci, wasu na ta barci wasu kuma sun koma ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Shi ne ake cema sulusul laylil akhir min al-layl, sulusul akhir min al-layl, ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe, le dernier de la nuit, ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe, ka raba dare uku ka ɗauki ɗayan na ƙarshe. Yaya ake raba dare uku? Daga haduwar rana zawa hudawa ta shine dare, a ƙarye nawa take hadawa, a ƙarye nawa take hudawa, sai ka kasa uku sai ka ga daga wani lokaci ne zababban lokacin ya shiga. Wani bi yakan fara da ƙarye uku na dare, wani bi uku da rabi, wani bi kuma in rani ne har ƙarye biyu da rabi ma ya fara. Ko a waje kake sai ka ji canjin yanayi, in zahi ake zaka ji wata iska mai sanyi, in ɗari ake zaka ji iska ta ɗanɗaga. Akwai hadisin Allah da kanshi yake sabkowa sama duniya da sabkowa wanda ta yi daidai da shi, dogon hadisi ne da bayani. Allah ya dinga tambaya ina masu roƙo na in ba su, ina masu istighfari in ba su, ashe wanda kake so kana cewa kana son shi in ya zo kusa da kai ba tashi kake ba gare shi, su kuma suna tabarci, shedan yana daddaba su. Summa tala sai annabi ya karanta mai wannan aye, mumunai na kirki ta tajafa junubuhum anil madaji, haƙarƙuransu suna nesanta gurin kwancinsu, daga sun kwanta barci rum daga anjima sun tashi sun yi alwala sun koma ga Allah, yad'una rabbahum suna ta roƙon ubangijinsu haufan wa tama'a, suna tsoron azabar shi kuma suna kwadar rahamar shi. Ya karanta mishi har sai da yazo ya alamun inda ayat ta kare, thumma qala kuma sai yace hallo annabin zai ƙara bashi farala, sai yace ya mu'az yace ala ukhbiruka bi ra'sil amri, bazan baka ba labarin kan al'amarin wannan namu gaba daya, wa amudihi da gimshikan shi, gimshiki wannan ai gimshiki ne, yanzu wannan masallacin ga gimshiki 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 ko a cikin katangar madu da kai gimshiki, in aka rosa gimshikin gaba daya masallacin ya tsaya sai ya fada, gimshiki kenan. Wazurwata sanamihi da tsololuwar tozan shi, qultu bala ya rasulullah, sai nace eh ya ma'aikin Allah a gaya mini. Kala sai annabi ya ce ra'asul amri al-islam, kan al'amarin wannan namu dai gaba daya musulunci ne, kuma wannan masallacin rihin gaba daya musulunci, sai kai musulmi ne tukwana, Allah zai karba ayyukanka. Kan al'amarin mu gaba daya menene? Musulunci. Yace wa amuduhu, gimshikan nashi shine as-sala sallah. To kun san sama bai tsayuwa na masallaci in ba da gimshikai ba, kenan musulunci bai tsayawa in ba da sallah ba, saboda gimshikan sallah ce. Wa zurwatu sanamihi, tsololuwar tozan shi kuma al-jihadu, shine jihadi, jihadi kuma kala-kala ne, da jihadin nafs, hoda da ranka kadai in aka barka da shi ya isa. An zo daga yaki wata ran annabi yake ce musu qadimtum khairul maqdam qadimtum min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar, kun zo hiyayyen dawowa amma kun zo daga yaki dan karami zuwa yaki babba. Suka ce wa mal jihad akbar ya rasulullah, wannan ne kuma yakin babba? Sun ga an je an yi yaki, an zubda jini, an yi kaza, an zo gida, annabi yace kun zo daga yaki ga wani karami zuwa yaki babba, cha suke halau huta ce za a tai wani garin. Annabi ya ce al-jihadu anil hawa, yaƙi da san rai, yaƙi da san zuciya, fima ma'anahu sallallahu alaihi abin da ya faɗi sallallahu alaihi wasallam yaki da rai babban yaki ne san da ranka kuma ga shedan ga san zuciya ga ranka ga duniya dukkan wannan jihadi ne ala inni bulitu bi arba'in yarminani binubulin an qausil lahunna dariru yace ku sani ku sani an jarabce ni da abubuwa guda hudu da suke jihwana da kibiyar su da baka da kibiya suna cuta mini lahunna dariru wane ne iblis wa dunya wa nafsi wal hawa da iblis da duniya da da ranka da san zuciya yace kaifal khalasu wa hum a'da'i ya zan yi rabu da su su kuma makiyana ne wannan hudin kullun yaki kake da su su kada kaka kada su su kada kaka kada su kai dai kaka kuskura ka bari su kada ka duk in sun kada ka hallau kada su haka ake so sannan kuma sun makala sai yace mai ala ukhbiruka bi malaki dalika kullu ma'az bazan baka ba labarin abinda ya gama wannan abun gaba daya ya mallake su jagoran wanda yake tahe da al'amarin gaba daya kultu bala ya rasulullah nace ya rasulullah bala ya gaskata ga ya muni to ku saurara da kyau ku bi wannan gurin da kyau fa akhadha bi lisanihi sai annabi ya kama halshen shi ba halshen ma'az ba halshen shi shi annabi ya riko halshen shi yake gwada ma mu'azu sai yace wa qala sai yace ma mu'azu kuffa alayka hada yanke wannan yanke wannan to mu'azu bai gane ba magana sai yake kawai yaje yake halshen shi da wuka koko ya gane magana iyanin kawai duk abinda halshe ya hadi ba a kama shi ba da shi duk abinda halshe ya hadi a gazzatan mu'azu ba a rubuta ma zunubi to shine sai mu'azu a lokacin yace wa qala kuffa alayka hada qultu sai nace ya nabiyallah ya annabin allah wa inna la mu'akhizuna bima natakallamu bihi yanzu mu za a kama mu akan abinda muke fadi daga mun hadi daga zance sai mu iske zunubin zance da muka fadi to shine annabi yace mishi fa qala sai yace sakkalatka ummuka daman uwar ka barin ka tayi kai ashe kai baka gane magana daman barin ka akai to larabci da al'adar larabawa da yanayi na larabawa duk mafi yawa iya zawwa a musulunci wanda yake al'adar magana su ci kamar mutum ya kace ma mutum kai imin shiru kai ja daga nan ai kun ga ba zagi bane to su da larabci an ce sakalatka ummuka kai daman ba a yi ka ba ma shine ake nufi daman ba a yi ka ba kun ga ba zagi bane al'ada tana sauyawa daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa yanzu da zaka je makka alhazai sun sani a cikin ku in ka kama gemun mutum a saudiya wai ka girmama shi ka maida shi babanka ko hada ake in ka zo ka lallabe shi ka kama gemun shi sai yayi hakuri shikenan iya ladabin da za a iya maka a kama gemun ka to anan ho in ka kama gemun mutum ai karshen walakanci kenan ko ka ji ana cewa sai da ya kama gemun shi to al'ada ce bi'a ce a can kasashen saudiya in ka zo gurin mai ciniki in ka ce nawa in abun biyal ne sai ya maka haka biyal in goma ne sai ya maka haka nuna ma ya tsotsin shi ya bude ya tsotsin biyal mu ku anan ai dakkuwa ce sai a ce zagi ne uwa ka ubanka haka ne ko to su ku a can wai biyal ko goma ba zagi bane to saboda haka sakalatka ummaka da mun ba aiho ka ba yake ne yace kai baka gane magana wa hal yakubbu an-nasu fi wujuhi fi an-nari ala wujuhihim me yake sa a kawa mutane cikin wuta a bisa huskokin su kun san ƴan wuta a rubda ciki suke a cikin wutai ko manakhirihim ko wuyayen su da goshin su duka ai a rubda ciki siffa ce ta rubda ciki haka ake a cikin wutai shi yasa rubda ciki baya da kyau annabi ya ga wani yayi rubda ciki yasa kawa ya ture shi yace tashi Allah yana fushi da irin wannan kwancin rubda ciki bayye da kyau ku koya ma ɗiyanku kada su dinga rubda ciki bayye da kyau ba tarbiya bace ballantana ma manya su yi shi to illa hasaida al-sirati ai sai abinda halshen su ta girbo duk abinda yake sawa a kawa su cikin wuta a rubda ciki abinda halshe ne ta janyo musu kawai halshen wannan kai hankali da ita halshen wannan da aka ce ka yanke ta ba ana nihin ka sa wuka ka yanke ba ka san abinda zaka fadi rawahu turmuzi turmuzi ya rawaito shi wannan shine sharhin wannan hadisin wallahu ta'ala a'lam alhadisus salasun bismillah salatu wassalamu ala rasulullah alhadisus salasun hadisi na 30 an abi sa'labata al-khushani an samu daga abi sa'alaba al-khushani kabila shi ce khushani jursum ibn nashir sunan shi jursum dan nashir radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga gurin annab sallallahu alaihi wasallam baikin Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace inna Allah ta'ala farada fara'idu lalle Allah madaukaki ya farillanta farillai wala tudayyuha ka shedinku kada ku tozartar da ita wa hadda hududan kuma ya iyakance iyakoci fala ta'taduha ka shedinku kada ku ketara ta wa harama ashiya'an ya haramta wasu abubuwa fala tantakihuha ka shedi kar ku shiga cikin su ku kusa cikin su wasa kata an ashiya'an kuma Allah yayi shiru akan wasu abubuwa rahmatan lakum ghayra nisyan rahama ce gare ku ba Allah mantawa bai da su fala tabahatu an haka ku bincike a cikin su kaje ka janyo ma kanka hadisun hasan hadisi ne hasan rawahu darul qutni rawaito shi gari da wajen shi da wani shi to sharhin hadisin an abi sa'labata al-khushani an samu daga baban sa'alaba wanda ake ce kabila khushani jurthum bin nashir sunan shi ne jurthum bin nashir dan nashir radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kala lalle annabi ya ce inna Allah ta'ala lalle Allah madaukaki farada fara'id ya farillanta farillai wanda yake wajibi ne duk ya gaya mana abinda yake rukuni wajibi farilla an farillanta shi kuma an gaya mana kuma mun sani to saboda haka fala tudayyuha kada ku dinga tozartar da abu na farilla duk abu farilla ne kada ka tozartar da shi ka tsaya ka yi shi wajibi ne wa hadda hududan kuma ya iyakance iyakoki inda bai so a shiga iyakal Allah gonar shi abinda ya haramta ya iyakance iyakoki fala ta'taduha ka shaidu ku ketar iyaka ka ku ketara wa harama ashiya kuma Allah ya haramta wasu abubuwa fala tantahikuha ka shedinku kada ku kusa cikin su abinda Allah ya haramta kada ku kusa ku shiga cikin su wasa kata an ashiya kuma Allah ya yi shiru akan wasu abubuwa Allah ya kyale ku ya yi shiru bai ce muku ba wajibi ne bai ce muku ba wajibi bane bai ce muku ba haramu ne bai ce muku ba halak ne to fala tabahasu anha rahmatan lakum rahama ce a gare ku ghayra nisyan ba mantawa ba yayi Allah bai mance da komai ba wala tabahasu an haka da ku dinga bincike a cikin ta wannan hadisin hasanun kenan wannan shine sharhin wannan hadisin wallahu ta'ala a'lam alhadithul hadi wa 30 hadisi na 31 an abi abbas an samu shi daga baban abbas sahal ibn sa'ad as-sa'idi shine sahal dan sa'ad na kabilar sa'idi radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi kale yace جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وني متين يازو غورن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سي يتي مشي يا رسول الله يا مايكين الله دلني على عمل كشريان دري زوا وني ايكي اذا عملته ان ايكتاشي احبني الله الله زي سوني واحبني الناس متاني ما سوني قال سي النبي يتي فقال سي النبي يتي مشي izhud fi dunya kai gudun duniya yuhibbuka Allah sai Allah ya soka wazahad fi ma inda nas kai gudun abinda ke hannun mutane na dukiyarsu yuhibbuka nas sai mutane su soka rawahu hadisun hasanun rawahu ibn majah hadisi ne mai kyau ibn majah ya rawaito shi wa gairu da wannan shi bi asanidin hasana da asanid silsila wadda take hasana hukuncinta wannan shi kashin bakin hadisin sharhi shi al hadis al hadi wa 30 hadisi na 31 an abil abbas an samu daga baban abbas sahal ibn sa'ad sa'idi shine sahal dan sa'ad as-sa'idi na kabilar sa'idi radiyallahu anhu ya rala tabbata gare shi kale yace ja rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum wani namiji ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ne kawai kun san tsawwa suke kawai su ma annabi tambaya fa kale sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ai kun gani tun muhara duk wani wanda ya zo tambaya ai bai cewa ya muhammadu ko to a hadisi sani wa hadisi jibril da yazo ai ta yi mishi ya muhammadu to shi kuma wannan duk tun muhara ta ake ya nabiyallah ko ya rasulullah ko ya abdullah da wannan mutunan shi ma da yazo yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah dullani ala amalin yace ka gaya mini wani aiki ka shiryar da ni ka gaya mini wani aiki nike so ka gaya mini wanda in ina yin shi idan amiltuhu inna aikata shi ahabbani Allahu Allah zai so ni wa ahabbani annasu kuma mutane su so ni ahabbani Allahu wa ahabbani annasu mutane su so ni Allah ya so ni shi kawai ai zo yi a yazo gura annabi yace a gaya mai aikin da in yana yi Allah zai so shi mutane su so shi sai annabi yace mai fa kala yace izhad fi dunya kai gudun duniya kai tsantsanin duniya kakka dunguma dungungum cikin duniya annabi yake cewa mali wali duniya ma ana fi duniya illa karakibin istazalla summa raha wa masha menene ni ga duniya kamar mahayi ne mai bisa dokin shi yaga wata inuwa a tsakal hanya ya zauna ya huta kuma ya hau dokin shi ya ci gaba wannan dan zaman shine duniya da duniya ta kai daraja fuffuken saburo a gurin Allah annabi yace da ka huri bai sha ruwa ba a cikin ta daraja fuffuken saburo izhad fi dunya izhad fi dunya kai gudun duniya kai zuhudu to sai Allah ya soka ya hubbuka Allah Allah ya soka wazhad fi ma indan nas kai gudun abinda ke hannun mutane ne daga dukiyar su kai ya zamanto kai mai maula ne kullun kai ba ni kai dai a baka wanda mai maula in tai mai maula in ka tsinkaye shi akan titi ma sai ka sauya hanya yanzu zai zo ya barace ka yanzu zai zo ya tagaya maka wasu abubuwa na masiba na tausayi duk abin da kake da ka kwashe ka bashi shi kuma wannan maula mai maula fa zai tashi ranar kiyama naman huskar shi ya zube zakwab zai zube ho gaba daya maula haramun ce baya da kyau hal in bukata ta kama ka ta tilas sai ka tambayi wani fara tambayar Allah tukwana ka je ka tambayi dan adam yace izhad fi ma indan nas kai gudun abinda ke hannun mutane yuhibbukan nas sai mutane su soka hadisun hasanu rawahu ibnu majah hadisi hasan ne ingantacce ne mai kyau ne ibnu majah ya rawaito shi wa gairi bi asanidin hasana wannan shine sharhin wannan hadisin wallahu ta'ala a'lam al hadis tsani wa 30 hadisi na 32 an abi sa'idin an samu daga baban sa'id sa'ad ibn malik ibn sinan shine sa'ad dan malik dan sinan al khudri kabila shi ce al khudri radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi anna nabi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kala yace lalle ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace la darara wa la dirara ba cuta ba cutarwa hadisun hasanun hadisi ne mai kyau rawahu ibnu majah ya rawaito shi wa daril qutni da daril qutni wa gairihi ma da wannan su musnadan da isnadin shi silsilatul rijal din wa rawahu malik fil muwatta imamu malik ya rawaito shi a cikin muwatta mursala hadisi mursal shine wanda wani sahabi wani tabi'i zai ce annabi ya ci ya aika shi kawai ya tsallake sahabi ya aiko shi mursal an ya aiko ya mursal wannan hukunci ne na cikin hadisi a ce ai imamu malik ma ya rawaito shi amma mursalan hadisi mursali an Amr ibn Yahya daga Amr ibn Yahya an abihi daga baban shi sai kuma yace anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa asqata abu sa'id kun ga ya sarki abu sa'id a cikin hadisin wala hu turuqun yuqawi ba'daha ba'd wannan duka ilimin hadisi ne ilimin silsila da matani wanda ba shi bane ku kuke so ku hadisin kuke so da bayanin shi kawai in ka zo in kace rawahu ibn majah wa darul qutni ya isa shikenan to wannan shine kashin bakin hadisin sharhi shi al hadisi sani wa 30 hadisi na 32 an abi sa'id an samo daga abi sa'id baban sa'id sa'ad ibn malik bin sinan sa'ad dan malik dan sinan al khudri kabila shi ce radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ga hadisin gundarin hadisin matanin shine la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa kada ka cuci mutun kada ya cuce ka a cikin komi kada ka kuskura kai cuta kuma kal a cuce ka kai ma shikenan bakin magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam sauran bayani ne na ilimin silsila da matani matanin hadisi gundarin magana ta annabi da mazajen da suka rawaito shi wannan shine sharhin hadisin wallahu ta'ala a'lam.